الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallake kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata uku ga watan Jumada al-ula hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1443 wanda ya dace ma 7 ga watan 12 shekara ta 2021 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Lumu'atu li itiqadil hadi ila sabilir rashad na Ash-Shaykhul Imam Abu Muhammad Muwaffaquddin Abdullahi ibn Qudama al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala ba laifi kafin darasi na yau idan da tambayoyi suna iya gabata na'am kamar ni a takaice dai shin mace tana iya ma maza limanci baya halatta a fadar jumhurin malama tare da cewa an samu daga cikin magabata Ibn Jarir al-Tabari shi yana ganin halaccin mace za ta iya ma maza limanci ya kafa hujja da hadisin Ummu Waraka wadda take limantar jama'ar gidanta wadda ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta sanar da shi manzon Allah ya ba ta izinin cewa ta riki ladani in lokacin sallah yayi kiran sallah akwai wani dattijo shi yake kiran sallah to shi ne yace ai babu dalilin da ya fitar da wannan dattijo daga cikin jumullar mamun da suke binta amma dai magana wadda take tabbatacciya mace ba ta ma maza limanci domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillahi mafi kwarewa a wajen karanta littafin Allah shi yake limantar jama'a lafazin alqaum malamai suka ce lafazi ne wanda yake banta da maza banda mata kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa ya ayyuhal ladhina amanu la yaskar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna inda a ce mata suna shiga lafazin alqaum to menene fa'idar aware su bayan an ce la yaskar qaumun min qaumin dan haka anan yace ya ummul qauma ayyur rijal aqra'uhum li kitabillahi iya kawai abin da ya tabbata a sunna mace za ta iya ma ƴan uwanta mata limanci amma maza ba za ta yi musu ba dan haka a malikiyance ba ma wai maza ba hatta da mata ba ta musu ba an gane ko a malikiya sharadi game da limanci ya zamanto namiji mace ba ta ma maza limanci balantana mata a malikiya amma hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisin da yake tabbatar da halaccin mace tana iya ma ƴan uwanta mata limanci amma maza ba za ta yi musu ba. Na'am. Kamar ni?
Takarra su biyu yana waka. Yana waka.
Na'am.
Kuma suna da ‘ya’ya a tsakaninsu. Sannan kuma yana da gidaje guda biyu. Ta kuma masu wance ta dawo ta ke mai yankuwa ce a sashen sannan kwaninsu. Kuma yanzu a halittar da ake yanzu ke nan suna mahalli guda tare da ita. Wanda kusan da ake yanzu da suna suke ciki suke kwana. Mene ya mata wannan matsala wannan zaman da suke tare?
Sakin ya kai ƙarshe ya yi na uku ko bai yi ba? A takaice dai ya mata saki daban-daban saki uku. In mutum ya mamace saki ɗaya na bin ɗaya saki uku, haramun ne su zauna a gida guda. An gane ko ma'ana har ma wai a ɗaki ɗaya. Don ita macen da saki ya kai ƙarshe maganar ma ta zauna ta yi idda bata taso ba. Kamar yadda hadisin Fatima bintu Qais, Allah ya kara mata yadda lokacin da saki ya kai ƙarshe ta je hu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta faɗa masa, manzon Allah ya ce ba maganar a baki ci da sha, ba maganar a baki mazauni. Don haka maganar a ce gidan da yake zaunan nan za ta zo ta zauna, wannan haramun ne. Tamkar wata mata ce ajinabiya manisanciyar shi ya zo ya zauna da ita. An gane ko? Allahumma a nan kawai in yana da gidaje, yana da wadata, yana ganin cewa tana da yara da wani menene, ya maida ta can wani gida daban. Amma gidan da yake zaune ya kawo ta ya zaunar da ita haramu ne, bai ya halatta. Saboda ajinabiya shi ce. Na'am.
Sani bai arziki mamba zaura tana cikin inda, amma ita ta sani bayan shekaru sun da ta biya sama da shekara 20 masu na da yana, sai wata rana kawai ta ce mai aika shi a wa'azi a cikin wanda ya rane a cikin inda a'yan shi
wai aure a cikin idda. Aure a cikin idda haramu ne, domin Allah ya faɗa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yabluga alkitabu ajala, kar ku yi niyyar kulla aure wato sai littafi ya kai ajalin sa. Me ake ni da littafi? Ma'ana shine idda sai ta kai ƙarshe, hani ne daga Allah subhanahu wata'ala. To dan haka duk auren da aka daura a cikin idda aure ne wanda yake batacce. An gane ko? Aure ne wanda yake batacce. Don haka shi a nan, kamar yadda da yawa daga cikin magabata buɗe auren za a yi a sake wani zama na musamman a ɗaura aure sabo. In kamar misali wasu kuma daga ciki, wato daga cikin magabata su sun tafi a kan cewa in ya bayyana cewa an ɗaura ne a cikin idda, to abinda za a yi sai ya ƙaurace mata har ta kammala wannan idda. In tana da ciki kenan ta haife wannan ciki, in ba ta da ciki kenan ta yi jini, wannan shine istibra'i. Sannan sai ya ci gaba da kusantar ta a matsayin matar shi take. Don haka dai a takaice aure a cikin idda haramu ne. Don haka da yawa ma daga cikin malaman malikiya su sun tafi a kan cewa yakan zama taharimu abadan. Duk wanda a kan ganganci an sani aka ɗaura aure a cikin idda, suka ce to wannan ya zamanto taharimu abadan, ma'ana har abada ba aure tsakaninsu. To amma duk da cewa wannan fatawa ce ta Umar, Allah ya kara masa yadda, daga baya ya janye wannan fatawar domin babu dalilin da ya haramta masa ita kwata-kwata har abada. Kenan iya abinda suka tafi a kan shi kawai sai a buɗe auren in ta gama idda, sannan kuma a zo a sake ɗaura aure na musamman. Na'am.
Wace ce wai idan tana shayarwa banda ba? Sai ya ce ta samu sabani ne ya sake ta ita ita
sai. Wani misali macen da aka saka tana shayarwa, jinin al'ada baya zo mata a sababin wannan shayarwa, shin menene iddarta? iddarta sai ta gama shayarwar jini ya fara zubo mata in ta yi jini uku sannan iddarta ta gama dan haka shi kirga wata uku daga ranar da aka yi saki na macen da kwata-kwata ta dina ganin jinin al'ada ne saboda dattijantaka ko yarinya karama wadda aka aurar da ita ba tare da ta fara jinin al'ada aka sake ta to wannan su kadai ne za su lissafa wata uku kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratu Talaq wallahi ya isna minal mahyubi min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahib wa ulatul ahmali ajaluhunna an yada'na hamlahun amma duk macen da jinin al'ada ya dauke baya zo mata a sababin wata rashin lafiya ko kuma a sababin shayarwa to wannan iddarsu sai an kai lokacin da wannan uzuri ya gushe jini ya fara zawa in ta yi jini uku sannan iddar ta kare yan kuma wadda kwata-kwata murtaba wadda ba ta iya bambanta tsakanin wadda jini yake zo mata gaba daya a tsawon wannan shine suke cewa za ta zauna murtaba wadda take kokonto game da wannan ita ce za ta yi wata tara in ta yi wata tara sannan wannan na jira ne sannan kuma wata uku shine za ta lissafa shine na idda kamar yadda idda ta shekara guda ne an gane amma a sababin shayarwa da yawa mata sukan fada cikin wannan kuskure sai ka ga mace kawai an sake ta jini baya zo mata a sababin shayarwa wai da zaran ta yi wata uku kawai sai ta je ta yi aure wannan aure ne a cikin idda an gane ko aure ne a cikin idda dole sai wannan uzuri na shayarwa ya gushe jini ya fara zawa in ta yi jini uku sannan idda ta gama wanda wannan shine dabi'ar mata galibi in suna shayarwa al'ada ba ta zo musu amma tare da cewa akwai waɗanda ko suna shayarwa kuma jini yana zawa na shi mijin da ya sake ta ku idan za ta zauna har ta gama kwarai saboda wannan jini uku shine matsayin iddarta matukar ba ta gama jini uku ba ta yi jini uku ba idda ba ta kare ba kuma duk tsawon lokacin da za a dauka yana iya dawowa da ita in saki ne na farko ko na biyu darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama bayani da malam ya zo mana da ayoyi da hadisai waɗanda suke tabbatar da ɗaukakar Ubangiji subhanahu wa ta'ala akan al'arshinsa ɗaukaka wadda ta dace da girmansa bayan haka mun shiga wato fasalin da ke bayani game da cewa yana daga cikin sifofin Allah subhanahu wa ta'ala cewa Ubangiji mai girma da ɗaukaka mutakallimun bi kalamin qadimin wato mai zance ne da zance wanda yake da daddade ma'ana zancen da ba shi da farko kuma ba shi da ƙarshe an gane ko ma'ana sifa ta zance sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zatinsa ba ya da farko to haka zancen Allah subhanahu wa ta'ala ba shi da farko mu ƴaƴan adam fararru ne Allah ne ya halicce mu kuma kowa daga cikinmu an san lokacin da ya fara zance ba da aka haife ka ba ka zo duniya ma ka fara zance a'a an gane ko hatta da waɗanda Allah yake bance su da wannan baiwa waɗanda suna cikin zanan goyo suka yi zance ba su wuce ba a lissafa wanda Annabi Isa alaihi salam yana daga cikin su kamar yadda ya tabbata wato daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa waɗanda suka yi zance a cikin zanan goyo akwai wato jinjiri wanda yake na Juraij, wanda aka danganta ma Juraij, da kuma na kissa ta Ashabul Ukhdud, da kuma wani yaro wanda wata mata tana goye da shi, wani ya wuce a cikin kawa da takama da jiji da kai, tace Allah ya sa dana ya zama kamar wannan dan, yana zanin goye yace kar Allah ya sa in zama shi. Allah wani ya wuce a cikin kama wadda take wulakantacciya ciciriya, tace kar Allah ya sa dana ya zamanto kamar wannan, yace Allah ya sa in zamanto kamar shi. To wannan duka yana daga cikin ƴaƴan da suka yi zance a cikin zanin goye. A shahidi dai kowa da ka gani akwai lokacin da ya fara zance, kamar yadda muke farin ru zancen mu yana da farko. To zancen Allah subhanahu wa ta'ala da daddare ba shi da farko, kamar yadda zatinsa ba ya da farko, sai dai ɗaiɗaikun zancen Allah subhanahu wa ta'ala farare ne. Yana zance a lokacin da ya so, kuma ya zantar da wanda ya so, kamar yadda ya yi zance da wasu daga cikin manzanninsa Annabi Adam alaihi salam, kamar yadda ya faɗa wa nadahuma rabbuhuma alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin, kamar yadda ya yi zance da Annabi Musa alaihi salam, ya Musa inni anallahu rabbul alamin, an gane ku. Sannan kuma ya yi zance da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba tare da tsani na mala'ika daren da aka tafi da shi saman bakwai. To dan haka sifa ta zance sifa ce ta Allah subhanahu wa ta'ala. Wani zancen sai nan gaba Ubangiji ta'ala zai yi shi a ranar kiyama, kamar yadda ya kissanta mana a cikin suratul an'am, tattaunawa da zai yi da bawansa manzon shi Annabi Isa alaihi salam a ranar kiyama. Ubangiji ta'ala zai ce da shi a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqiba alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Wannan zance a yanzu ba a yi shi ba, a ranar kiyama ne Ubangiji ta'ala zai yi tsakanin shi da Annabi Isa, shine ya hakaito mana abinda zai waka. Kamar yadda ya yawaita a cikin hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na daga cikin su manzon Allah yake faɗa, idan kiyama ta yi ƴan aljanna sun shiga aljanna, ƴan wuta sun shiga wuta, Ubangiji ta'ala zai faɗa ga ƴan aljanna, turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wani abu na dada muku? Ƴan aljanna za su bada amsa ga Ubangijinsu su ce, ya Ubangijinmu, shin yanzu baka tsiratar da mu game da gidan wuta? Shin yanzu baka shigar da mu aljanna ba? Shin yanzu baka faranta mana fuskokinmu ba? Ai wannan ni'ima da kai mana ma ta isa. Ubangiji ta'ala sai ya maimaita, turiduna shay'an azidukum, shin kuna buƙatar wani abu na dada muku? Za su sake bashi amsar da suka bashi a farko. A ƙarshe Ubangiji ta'ala sai ya yi shamaki ƴan aljanna su ga zatin Ubangijinsu. Allah ya sanya mu a cikin su. Manzo Allah ya ce ƴan aljanna ba su taba samun wata ni'ima mafi daɗi sama da ganin zatin Ubangiji subhanahu wata'ala. Kaga wannan zance na cewa kuna buƙatar wani abu na dada muku, a yanzu Allah bai yi zancen ba, a ranar kiyama ne zai yi shi, zai faɗa ga ƴan aljanna. Kuma haka wutar jahannama Allah ya hakaito mana faɗar da zai yi mata a ranar kiyama, yawma naqulu li jahannama halimtala'ati wa taqulu hal min mazid. To dan haka ɗaiɗaikun zancen Allah subhanahu wata'ala wato farare ne, an gane. Amma sifa ta zance sifa ce wadda take da daddiya. To shine anan malam ya zo da ayoyi na Al-Qur'ani wanda sun wuce a lissafa, waɗanda suke tabbatar da wato siffantuwar Ubangiji subhanahu wata'ala da wannan sifa ta zance. kuma mun yi bayani sifa ta zance sifa ce ta kamala, cika da bazewa. Rashin zance sifa ce wadda take ta aibi da tawaya. Dabebe da wanda yake lafiyayye mai zance, wane ne ke sama da wani? Wanda ke zance bebanci aibi ne da tawaya, rashin yin zance. Da haka Ubangiji Ta'ala wato yayi Allah wadai ga waɗanda suka mai da maraki Allah suke bauta masa, mutanen Annabi Musa, bayan tafiyar Musa izuwa Miƙati. Ubangiji Ta'ala na faɗa, watta kaza qaumu Musa min ba'dihi min hulihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wala yahdihim sabila ittakhazuhu wa kanu zalimin. Ubangiji Ta'ala yace wasu jama'a daga cikin mutanen Annabi Musa bayan tafiyar shi zuwa Miƙati sun mai da maraki shine Allahnsu, suna bauta masa. Lahu khuwar, wannan maraki wato yana buda, yana kuka kamar yadda shi wannan shaytani as-samiri ya kira musu wannan maraki, yace musu hadha ilahukum wa ilahu Musa fanasiya. Shine Allah yace alam yarau annahu la yukallimuhum, yanzu ba sa ganin cewa Allah nasu da suke bauta masa, la yukallimuhum, baya musu zance. In sun mai fada baya iya dawo musu da amsa, la yukallimuhum wala yahdihim sabila, kuma baya iya nuna musu hanya ta daidai. Kamar yadda a cikin suratu Baha yace afala yarauna alla yarji'u ilaihim qawla, shin wai ba sa ganin in sun masa magana baya iya maida musu amsa, baya iya maida musu fada? Wala yamliku lahum darran wala naf'an, kuma baya iya mallaka musu iji wani tsanani ko yaye shi, kuma baya iya mallaka musu janyo wani amfani. To kaga anan aibantawa ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake ma wannan abin da suka maida a matsayin abin bautar su, cewa baya zance. Kaga rashin zance sifa ce ta aibi da tawaya, zance sifa ce ta kamala, cika da bazewa. Dan haka duk wata sifa ta kamala Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala shi yafi cancanta da ita. Dan haka yana da daukaka, kamar yadda bayani ya gabata, uluwu sha'an, daukaka ta lamari. Duk wani lamari na Allah Subhanahu wa Ta'ala lamari ne wanda yake cikakke. To dan haka bayani ya gabata, zamu tashi fasli na gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun wa min kalami Allah Subhanahu al-Qur'anul Azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim tanzilu rabbi wa tanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bi lisanin arabiyyin mubin munazzalun ghayru makhluq minhu bada'a wa ilayhi ya'ud wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayyinat wa hurufun wa kalimat man qara'ahu fa a'rabahu falahu bi kulli harfin asharu hasanat lahu awwalun wa akhir wa ajza'un wa ab'ab matluun bil alsina mahfuzun fis sudur masmu'un bil adhan maktubun fil masahif fihi muhkamun wa mutashabih wa nasikun wa mansukh wa khasun wa am wa amrun wa nahi la ya'tihi al batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa qawluhu ta'ala qul la injtama'ati lil insi wal jinni ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'ani la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhuhum li ba'dhin zahira wa hadha huwa al kitabu al arabiyyu alladhi qala fihi alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha al qur'an wa qala ba'dhuhum in hadha illa qawlu al bashar fa qala allah subhanahu wa ta'ala سأسليه سقر وقال بعضهم هو شعر فقال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين falamma nafallahu anhu annahu shi'run wa athbathahu qur'anan lam yabqa shubhatun lidhilubbin lam yabqa shubhatun lidhilubbin fi anna al-qur'ana huwa hadha al-kitabu al-arabi alladhi huwa kalimatun wa hurufun wa ayat لأن ما ليس كذلك لا يقول أحد إنه شعر ما لم الله يجي كنسا نفتا شنيتي ومن كلام الله واتوينا دقا تشكين زنچان الله سبحانه ومن كلام الله تعالى ينا دقا زنچان الله ميجرما دقوككا ما لن يجي القرآن العظيم wato wannan alqur'ani mai girma kamar yadda at-taura wanda Allah ya saukar ma annabi Musa alaihi salam Allah ne yayi zance da ita zancen sa ne haka al-injil wanda aka saukar ma annabi Isa ita ma zancen Allah ne Allah ne yayi zance da ita haka wato az-zabur wanda aka saukar ma annabi Dawud zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala to haka wannan cikamakin littattafan da Allah ya saukar shine alqur'ani wanda Allah ya saukar ma annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda kuma babbar mu'jiza ce wanda take madawwaniya har zuwa ga alkiyama ma'ana gab da alkiyama to dan haka zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala shine anan malam yace wa min kalamillahi wato yana daga zancen Allah ta'ala mai girma da daukaka alqur'anul azim wato wannan alqur'ani mai girma sai yace wa huwa kitabullahil mubin wato shi alqur'ani littafi ne na Allah wanda yake ma'abucin bayani ma'ana mai bayyanar da hanya ta gaskiya game da hanya wanda take ta ƙarya don haka shi wannan alqur'ani gaba ɗayan sa da wanda yake karanta wanda yake masani da wanda yake dalibi da wanda yake gama gari duk wanda yake karanta ya karanta littafin Allah subhanahu wata'ala ne kuma kowa zai fahimci abin da yake cikin shi iya gulgudan wato fahimta da Allah subhanahu wa ta'ala wato ya bashi dan haka shine anan kenan malam yace al-mubin littafi ne wanda yake wato mai bayyanar da hanya ta gaskiya game da hanya wanda take ta ƙarya malam yace wa habluhul matin kuma igiya ce ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda take mai matukar ƙwari wanda ba ta katsewa lafazin almatin an ciro shi ne daga almatin idan aka ce almatin abu wanda yake mai kwari wanda baya katsewa dan haka hako ake ce masa almatin shine yace wa habluhu wato igiya ce ta Allah subhanahu wataala almatin wanda take mai matukar kwari wanda ba ta katsewa dan haka duk wanda yayi ruku da alqur'ani to tabbas yayi ruko da igiya wanda take mafi kwari wanda ba ta katsewa wanda kuma babu inda za ta taka burki da shi babu inda za ta zira shi face gidan aljanna kamar yadda ya faɗa wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam fisama laha igiya ce mafi kwari wanda ba ta katsewa kuma Allah ya faɗa a can shine yake cewa a can a wannan cikin suratu Ali Imran wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi ruko da igiyar Allah gaba ɗayan ku kada ku rarraba igiyar Allah shine alqur'ani me ke bayyanar da abinda alqur'ani ya kunsa ita ce sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka shine anan malam yace wa habluhul matin wato igiya ce ta Allah wanda take almatin wato mai matukar kwari wanda ba ta katsewa kenan duk wanda yayi ruko da ita yayi ruko da igiya wanda take amintacciya sai yace wa tanzilu rabbil alamin, kuma shi alqur'anin nan wato saukakke ne daga gun ubangijin halittu, ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala shine ya saukar da wannan alqur'ani, kamar yadda ya faɗa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzirin, lalle mu ne muka saukar da wannan littafi cikin wani dare wanda yake ma'abucin albarka. Wani dare ne ma'abucin albarka? Shine daren Lailatul Qadr, kamar yadda ya faɗa inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mu ne muka saukar da wannan alqur'ani a cikin wani dare wanda yake mai daraja. Daren yana cikin wata na Ramadan, kamar yadda ya faɗa shahru Ramadan allazi unzila fihi alqur'an hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan, kuma haka ya faɗa alhamdulillahi allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, haka ya faɗa tabarakal ladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamin nadhira. To dan haka shine anan malam yace tanzilu rabbil alamin, shi alqur'anin nan saukakke ne daga gun ubangijin halittu, ma'ana Allah ne ya saukar da shi. Nazala bihi ar-ruhul amin, wanda ya sauka da alqur'anin wato shine jibrilu alaihi salam, an gane ko shine ar-ruh, kamar yadda Allah ya faɗa qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqqi, ar-ruh shine jibrilu alaihi salam, kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa tanazzalul mala'ikatu war-ruhu, mala'iku suna sauka a cikin wannan dare, sai yace war-ruhu, wane ne ar-ruh? Shine jibrilu alaihi salam. So shine anan yace nazzala bihi ar-ruhul amin, wato ran tsarki shine jibrilu alaihi salam al-amin, wanda amintacce ne na Allah subhanahu wa ta'ala a wajen isar da wahayi ga manzanni. Shaidanu sun yi kadan su saci wani abu, an gane ko? Amintacce ne wanda baya dadawa, baya ragewa, kuma baya canzawa. Yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya turo sakon zuwa gare shi, haka yake isar da shi ga manzannin Allah. Dan haka Allah ya masa wannan lakabi cewa al-amin, kamar yadda can ubangiji ta'ala ya faɗa mutawa sai ya ce samma amin, samma wajen isar da wahayi ubangiji ta'ala ya ce amintacce ne. Sai ya ce ala qalbi sayyidil mursalin, shine ya saukar da wannan alqur'ani akan zuciyar shugaban manzanni, akan zuciyar shugaban manzanni. An ambaci zuciya anan kamar yadda Allah ya ambata a can wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika li takuna minal munzirin bi lisanin arabiyyin mubin, domin zuciya ita ce mahalli daya daya wanda kiyaye ilimi da fahimta gaba daya a cikin teki, an gane ku? Zuciya ita ce take hardace abu, ita ce take fahimta, ita ce take kunshe shi ta kiyaye shi, ba kwakwalluwa ba. Ilimi a zuciya yake, ba a kwakwalluwa ba yake, an gane? Cewa a kwakwalluwa yake, wannan wato kuskure ne. Hatta da hankali da ake cewa a kwakwalluwa yake, wannan ba haka bane, a zuciya yake. Zuciya ita ce take fahimta, ita ce take kiyayewa, kamar yadda nassi na alqur'ani ya tabbatar da haka. Fadar Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Ubangiji ta'ala yace afalam yasiru fil ardi, wadannan masu inkari game da manzannin mu, ubangiji ta'ala yace wai shin yanzu ba sa tafiya a ban kasa? Fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, wato zukata waɗanda za su ringa hankalta suna fahimtar abubuwa ta kasance gare su, su tafi abin ƙasa mun su ga ayoyi waɗanda suke nuna girman Allah subhanahu wa ta'ala, ayoyin da suke nuna gaskiyar abinda manzanni suka zo da shi. Kaga anan ashahid chai fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha, zukata wadda suke hankalta da ita, hankali a zuciya yake, wanda in aka ce hankali, menene hankali? Shine fahimta. An gane ku? Fahimta shine al-aqal, ma'ana fahimta kenan. Mutum ya san abinda zai amfane shi, ya san abinda ba zai, abinda zai cutar da shi. Ka rabe tsakanin abubuwa, kuma ka kiyaye su, ka tabbatar da su. To shine anan yace ala qalbi sayyidil mursalin, wato akan zuciyar shugaban manzanni. Dan haka zuciya ita take fahimta, ita take harrace abu ba kwakwalwa ba, kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya faɗa a cikin suratul ankabut, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina util ilm. Sanadin shi wannan alqur'ani ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani, wanda Allah ya kimsa su a cikin zukatan waɗanda aka ba ilimi, a cikin zukatan wanda aka ba ilimi. Kaga cewa ba cai ba a cikin kwakwalwar wanda aka ba su ilimi. Lalle akwai alaka mai ƙarfi tsakanin kwalluwa da zuciya, amma hankali a zuciya yake, fahimta da harzace abu a cikin zuciya yake. To shine anan sai yace bi lisanin arabiyyin mubin, kuma Allah ya saukar da wannan alqur'ani wato da halshi na larabci wanda yake mubin, ma'abucin bayani. An gane? Idan aka ce albayan shine al-idah, fito da abu fili, kowa ya fahimta ya gane. To shi alqur'ani bayanin shi a fili yake, ba wani abu bane ba wanda yake koyayye, wanda wannan yana nuna mana wani nau'i ne na wahayi, yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake turo Jibrilu alayhi salam ya isar da wahayi ga manzon Allah sallallahu alayhi wa sallam, wanda kuma shi wahayi da yake sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu ne wanda yake mai nauyin gaske, mai nauyin gaske. Saboda in wahayi na sauka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, gabaɗayan kamar sa huskar shi canzawa take. Dan haka da zaran sahabbai sun ga wato sifar sa ta fara canzawa, sukan kawo wani mayafi su lullube shi, har sai an kai lokacin da wahayin ya gama sauka. Kamar yadda Aisha Allah ya kara mata yadda take fada, take cewa wallahi tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi na sauka gare shi a cikin yini wanda yake na tsananin sanyi, wahayin ya yanke, tace amma goshin shi yana faso da jibi, yinin da ake tsananin sanyi, irin sanyin da ake kiran shi jaura. Wahayin ya gama fuskar goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana faso da jibi, wani lokaci yana kan taguwar shi, wahayi ya fara sauka, taguwar ta durkushe, bayan ta durkushe ma wuyanta sai da ta dora shi akan kasa saboda nauyi. Haka Allah ya faɗa, inna sanulki alayka qaulan sakila, faɗa ce wadda take mai nauyi, domin faɗa ce ta Ubangiji subhanahu wataala. Shine wani daga cikin sahabbai, ya Alabunu Umayya, Allah ya kara masa yadda yake faɗa ga Umar, yake cewa ni wallahi kawai ni guri na so nake in ga wayaya yanayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake kasancewa lokacin da wahayi yake sauka gare shi. Ana cikin tafiya, an yada zango a wata dokar daji, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wahayi sai ya fara sauka gare shi, aka zo aka lulluba masa wani mayafi. Umar Allah ya kara masa yadda sai ya kira ya Alabunu Umayya, sai ya ce masa ga cigiyarka ta samu, zo ka gani. Shine lokacin da ya zo ya daga mayafin, sai ya ga huskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta takure, manzon Allah yana jan lumfashi, irin jan lumfashi na dan rakumi in wato an makure shi, kamar irin wannan shinkori haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake, har sai an kai lokacin da wahayin ya yanki, sannan kuma ya dawo cikin hayyacinsa, sannan ya karanta ma marubutan shi cewa ga abin da Allah ya saukar masa, su rubuta su tabbatar da shi. To shine anan wato malam yake bayani cewa nazala bihi ruhul amin, wato ran sarki shine Jibrilu alaihi salam, al-amin, amintacci na Allah subhanahu wa ta'ala wajen isar da wahayi ga manzanni, shine ya sauka da wannan alqur'ani ala qalbi sayyidil mursalin, wato akan zuciyar shugaban manzanni, shine annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. Shine yana daga cikin wannan wato Zaid ibn Sabit Allah ya kara masa yadda a lokacin da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ta sauka la yastawi alqa'iduna minal mu'minina ghayru uli dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Wato Abdullahi ibn Ummi Maktum sai zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullahi kaifa bina yaya mu ko waɗanda suke makahi makaifi wanda ba ma gani an gane ku domin farkon ayar ciyayi la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi haka ayar ta sauka a farko la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillahi haka ayar ta sauka a farko sai yazo sai yace to ya rasulullahi mu kuma kaka mu makaihi an ce waɗanda suke jihadi domin ɗaukaka addinin Allah ba yadda za a yi waɗanda suka zauna ba su fita fagen daga daga cikin mu'minin su daidai da su. Shi Ibn Ummi Maktum da yake makaho ne sai yazo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kaifa bina yace mu kuma kaihi menene matsayin mu. Zaid ibn Sabit sai yake faɗa sai yace fa anzalallahu alaihi fil hali war rasul yatluha take yake ubangiji ta'ala sai ya turo sako yana wannan tambaya manzon Allah sai ya karanta mun sai yace gairu ulil barari banda waɗanda suke ma'abuta rashin lafiya. A lokacin nan Zaid ibn Sabit yake cewa cinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance ala fakizi akan cinyata an gane ko manzon Allah ya dora cinyar shi akan ta Zaidu shine sai yace fakadat fakizi an turabba yace wallahi cinyata gaba ɗayan ta ta kusa ta warga shi gaba ɗaya saboda nauyin abin da ya sauka na alqur'ani ya dora cinyar shi ne fa akan tashi amma wannan bangare na wannan aya da ya sauka cai wallahi tamkar cinyata gaba ɗayan ta za ta watsi. To dan haka wannan duka yana nuna cewa shi wannan wahayi abu ne wanda yake mai nauyi kuma yana daga cikin sifar saukar wahayi kenan Jibrilu alaihi salam yakan saukar da wannan sako ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace bi lisanin arabi mubin da halshi na larabci wanda yake ma'abucin bayani sai yace munazzalun shi wannan alqur'ani abin saukarwa ne daga gun Allah subhanahu wataala ghairu makhluqin ba halitta bace daga cikin halittunsa an gane ko wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa alqur'ani saukakke ne daga gun Allah subhanahu wataala Allah ne ya saukar da shi zancen sa ne ghairu makhluqin ba halitta bace daga cikin halittunsa. Malam yace minhu bada'a alqur'ani daga gun Allah subhanahu wa ta'ala ne ya fara ma'ana Allah ne ya yi zancen an gane ku shi ne ya yi zancen ya jiyar da mala'ika Jibrilu alaihi salam kuma ya ba shi umarnin cewa ya isar da shi ga manzansa wa ilaihi ya'udu kuma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala alqur'ani zai koma a ƙarshen zamani an gane gab da alkiyama alqur'ani gaba ɗayan shi zai koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda hadisai ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka tabbatar da haka akwai lokaci da zai zo wanda kwata-kwata wannan alqur'ani zai zamanto babu shi babu alamarsa kamar yadda Abdullahi dan Mas'ud da Abu Huraira da sauran sahabba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun rawaito hadisai waɗanda suke ingantattu daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda hadisi na cikin sunan ibni majah hadisi ne sahihi hadisin Huzaifa ibn al-Yaman Allah ya kara masa yadda na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yadrusu al-islamu kama yadrusu washiyus sawmi wannan musulunci da kuke gani manzon Allah ya ce zai kode ya koke yadda kasan tufa tana kokewa yanzu misali tufa in tana sabuwa da zananta yau da gobe ana sawa ana wanke yan tana yin datti ana wankewa rana tana bugunta za a wayi gari kaga wannan zane da yana sheki yana kyau zaka gani ya dishe babu shi wani lokacin zaka ga kwata-kwata zanen ma babu shi na tufar babu shi babu alamar shi to yadda tufa take kodewa ta koke manzo Allah yace haka wannan musulunci zai koke manzo Allah sai yake cewa hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaka har sai an kai wato lokacin da mutane kwata-kwata basu san ba ma menene azumi micece sallah menene aikin haji micece sadaka kwata-kwata waɗannan ibada da Allah ya shar'anta mana za a wayi gari jama'a suna rayuwa amma basu san ba micece sallah basu san ba menene azumi basu san ba micece sadaka basu san ba menene haji manzo Allah sai yake cewa wala yasra ala kitabillahi fi laylati fi kitabillahi azza wa jalla fi laylati yace wala yusra ala kitabillahi azza wa jalla fi laylati yace wani dare zai zo gaba ɗayan wannan alqur'ani za a tafi da shi fala ya buqafil ardi minhu aya dide da aya ɗaya ba za ta rage ba a ban ƙasa an gane ko aya ɗaya tak ba za a samu ba gaba ɗaya alqur'anin daga cikin takaddu an shafe shi waɗanda suka hardace shi babu shi gaba ɗayan shi ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗauke shi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sai yake cewa wa tabqa qawaifu minan nas wasu jama'u daga cikin jama'a za su rage ash-shaykhul kabir dattijo wanda karfi ya kare wal ajuzu da tsohuwa zaka ji suna fada adrakna aba ana ala hazihi alkalima la ilaha illallah dattawa zaka ji suna cewa mu dai mun tar da uwayenmu da kakanninmu suna fadar wata kalima ta la ilaha illallah fa nahnu naquluha mu ma dai muna fada an gane ku su ce mun ji uwayenmu da kakanninmu suna fadar wata kalima la ilaha illallah mu da mu ma dai muna fada amma sallah da azumi da sauran ayyuka na ibada komai basu sani ba ibnu majah ya rawaito wannan hadisi ne sahihi kamar yadda Sheikh Nasir Albani ya inganta hadisin a riwaya ta al-Hakim al-Majirin Huzaifa shine Sila ibn Zufar sai yake fada sai ya ce matuguni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salatun wala siyamun wala nusukun wala sadaka yace la ilaha illallah su ba za ta amfane su ba domin basu san sallah ba basu san azumi ba basu san haji ba basu san sadaka ba Huzaifa Allah ya kara masa yadda sai ya kauda kai ya kyale shi hallo sai ya sake maimaitawa sallar la ilaha illallah su ba za ta amfane su ba tunda basu san sallah ba basu san azumi ba basu san zakka komai basu sani ba Huzaifa ya kauda kai da ya kyale shi sai da ya maimaita kusan sau uku ana uku sai Huzaifa ya waiwayo sai yake ce masa ya sila ya kai sila sai yace tunajjihim minan nar la ilaha illallah su zata tsiratar da su game da wuta zata tsiratar da su game da wuta me yasa saboda waɗannan hukuncin su hukuncin wanda sako ne bai cin masa ba inda a ce labarin sallah da azumi da zakka da sauran ayyuka na ibada ya cin musu to yi za su yi kamar yadda suka yi imani da la ilaha illallah cewa sun ji uwayensu suna fada su ma haka suke fada shine anan Huzaifa yake tabbatar da cewa tunajjihim yace wannan kalima za ta tsiratar da su to anan abinda muke so mu gane anan wannan hadisi yana tabbatar da cewa wannan alqur'ani wanda zance ne na Allah subhanahu wata'ala ba halitta bace daga cikin halittunsa daga Allah subhanahu wata'ala ya fara ma'ana shine yayi zance da wannan littafi ya saukar da shi ga manzansa kuma zuwa gare shi wannan alqur'ani zai koma a ƙarshen zamani gaba ɗaya za a dauke alqur'ani babu shi a takaddu waɗanda suka harrace shi za a wayi gari kwata-kwata babu shi babu alamar shi to shine malam sai ya ce wa huwa suwarun shi wannan alqur'ani sururi ne muhkamat waɗanda suke kyautatattu ma'ana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautata su. Al-Qur'ani gaba ɗayan sa kyautatacce ne ta kowane bangare, babu wani aibi, babu wata tawaya da take ruskar shi. Shine yace wa huwa suwar, shi Al-Qur'ani surori ne. An gane ko, wanda ga sunan surori ne ɗaya bayan ɗaya, sura 114. Sai yace wa ayatun bayyinatun, kuma ayoyi ne waɗanda suke ma'abuta bayani. An gane ku, wanda bayaninsu a fili yake, ayoyi ne ga sunan ɗaya bayan ɗaya. Wa hurufun, kuma Al-Qur'ani harfa ne, ga sunan huruful hija'iyya, harfa na babbaku wanda da su ne ake haɗa zance. Wa kalimatun, malam yace kuma kalmomi ne. An gane ku, kalmomi ne. Wannan kenan iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa. Al-Qur'ani harfan shi da kalmomin sa, lafazin gaba ɗaya da ma'anar shi daga gun Allah subhanahu wa ta'ala yake. An gane ku, lafazin shi da ma'anar shi gaba ɗaya shi daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Ubangiji ta'ala shine yayi zance da shi, kuma da harfa, kuma da sauti, sauti wanda ake ji, kamar yadda ya jiyar da Jibrilu alaihi salam, shi kuma ya zo ya jiyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma da harfa, an gane ko, kuma kalmomi ne gaba daya. Wannan shine iya abin da yake aqidar ahlus sunna wal jamaa kenan. Dan haka idan ka dauki Al-Qur'ani karatun, an gane ko, shi sautin, sauti ne wanda yake na makaranci, amma abin da yake karantawa zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Idan ka ɗauki misali Al-Qur'ani, harfan da kalmomin gaba ɗaya shi wato daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Takaddar ita ce halitta, da taddawar da aka rubuta ita ce halitta, da shi wato shi mai karanta Al-Qur'ani sautin nashi halitta ne, amma abin da yake karantawa zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Shi wanda yake jin Al-Qur'ani in ana karantawa, ba komai yake sauraro illa zancen Allah, amma jin shi halitta ce daga cikin halittunsa, amma abin da yake sauraro zance ne na Allah, ba halitta bace daga cikin halittunsa. Shi ne yace man qara'ahu, duk wanda ya karanta Al-Qur'ani, fa'arabahu, ya kyautata karatunsa ba tare da kuskure ba, falahu bi kulli harfin ashru hasanatin, na gare shi wato lada goma, ko mu ce hasana goma game da dukkan harafi daya. An gane ko, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, duk wanda ya karanta Al-Qur'ani wato fa'arabahu, ya kyautata karatunsa, falahu bi kulli harfin ashru hasanatin, da kowane harafi yana da hasana goma. Wannan hadisi da malam yazo da shi yana cikin wato Al-Mu'jam na Al-Imam Tabarani, sai dai hadisi ne da'ifi, hadisi wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shine hadisin Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya karanta harafi daga cikin littafin Allah, falahu bihi hasana, yana da lada da wannan harafi da ya karanta. Wal hasana bi ashri amsalih, kyakkyawan aiki ko abun Allah wato linki goma ne. In ka zo da kyakkyawan aiki daya, a farko Allah sai ya linka shi goma, kamar yadda ya faɗa, man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalih, duk wanda yazo da kyakkyawan aiki Allah yace na gare shi kwatankwacin wannan aikin sau goma. Daga gomar za a linka ya koma 700, daga 700 kuma Allah zai yi ta linka shi iya adadin da shi kadai ya sani, kamar yadda ya faɗa, wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Shi ne manzon Allah sai yace la aqulu alif lam mim harfun, bazan ce da ku ba a dunkule alif lam mim gaba ɗaya in ce harafi ne, manzon Allah yace a, walakin alifun harfun, kusan da cewa alif kin kanshi harafi ne, wa lamun harfun, lamun kin shi ma harafi ne, wa mimun harfun, mimun kin ita ma harafi ce kenan in kace alif lam mim kana da hasana 30 alif kadai 10 lamun 10 mimun 10 idan kace bismillahir rahmanir rahim kana da hasana wato 210 saboda bismillah harafi 19 ne kowane harafi kana da hasana 10 to shi wannan hadisi ne ingantacce kamar yadda yana cikin wato Sunan Tirmidhi Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya inganta hadisin to amma wannan hadisi da malam yazo da shi na cewa man qara'ahu fa a'rabahu duk wanda ya karanta alqur'ani ya kyautata karatunsa falahu bi kulli harfin ashru hasanat wato da kowane harafi yana da wato hasana 10 sai ya ce lahu awwalun shi alqur'anin nan yana da farko wa akhirul malam yace kuma yana da karshe menene farkon sa suratul fatiha menene karshen alqur'ani suratul nas an gane ko lahu awwalun wa akhirul yana da farko yana da karshe farkon sa suratul fatiha karshen sa kuma suratul nas sai yace wa ajza'un kuma alqur'ani yana da juz'i yanki idan aka ce juzu shine izhibi kenan yanki 30 qur'ani yake da shi juz'i 30 ne duk juz'i wato izhibi ne hizbi guda 60 ne in aka ce hizb shine kamar misali jama'a wani dan taro wani abu da mutum yake tarawa domin sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan dau wani bangare na ayoyi na alqur'ani ko wasu surori su ringa kiyamul layli da su shine ake kira hizb abinda kenan mutun yake yi kenan na karatun alqur'ani a cikin dare to shine sai aka karkasa alqur'ani aka yi hizbi kenan hizb wato 60 ne amma juz'i kuma 30 ne misali kamar qur'ani wanda ake yin shi daban-daban in ka dauka yanki 30 zaka samu kowane juz'i kenan wato izhibi ne a cikin sa shine malam yace wa ajza'un kuma alqur'ani yanki ne kenan juz'i ne shine ake cewa juz'u amma juz'u tabaraka juz'u qadsani sai yace wa aba'un kuma alqur'ani yana da shashe ma'ana wani bangare shine kamar yadda muka yi bayani kenan na ahzab hizbi sai yace matluun bil alsina shi alqur'ani abin karantawa ne da halashina an gane ko da halshi ake karanta alqur'ani mahfuzun fis sudur kuma abin kiyayewa ne a cikin zukata na wanda Allah subhanahu wata'ala ya ba su ilimi mahfuzun fis sudur abin kiyayewa ne a cikin wato zukata abinda ake nihi da asudur anan alqulub saboda ita zuciya mahallinta shine kirji an ambace ta ne kenan da sunan mahallinta karanta shi da halshi da kunshe shi a cikin zukatan bayi wannan duka bai fitar da shi daga zancen Allah subhanahu wataala da kasancewar yana da farko da cewa yana da karshe da cewa harfa ne da kalmomi da cewa yanki ne da shashe ana karantawa da halshe kuma ana kiyaye shi ne a cikin zukata wannan duka bai tube masa ba kasancewar zancen Allah subhanahu wataala ne sai malam yace masmu'un bil azan shi alqur'ani abun sauraro ne da kunnuwa a karanta shi jama'a su saurara abinda suka saurara zancen Allah ne suka saurara ba wata halitta bace daga cikin halittunsa maktubun fil masahib kuma abun rubutawa ne a cikin almasahib wato takaddu rubuta shi ake fil masahib a cikin takaddu da taddawa da alkalami a zo a rubuta wannan harfa da wannan kalmomi zancen Allah ne takaddar da taddawar wannan su ne halitta fihi muhkamun a cikin alqur'ani akwai wato ayoyi waɗanda suke muhkamat idan aka ce muhkam wanda kenan bayanin shi a fili yake wanda da zaran an karanta maka zaka fahimta ba sai ka ringa kokarin cewa menene ake nihi da wannan. Kamar yadda muka yi misali fadar Allah subhanahu wa ta'ala da yace wala taqrabu zina, kar ku kusanci zina. Shin wannan aya tana buƙatar cewa sai ka aro wata aya ka gane me ake nihi ko wani hadisi an ce kar ku kusanci zina? Kenan bayani ne a fili. Wannan irin wannan shine ake kira kenan al-ayatul muhkamat, wanda mafi yawan al-Qur'ani haka ne bayanin shi a fili yake. Sannan sai ya ce wa mutashabih, akwai kuma wanda yake wato mai rikitarwa, wanda zaka karanta amma ka kasa fahimtar menene ake nihi sai ka nemo wata aya sannan za ta bayyana maka ma'anarta ko wani hadisi can daban. Amma dan wani fahimtar larabcinka a karanta kai tsaye ka fahimta baya yiwuwa. Sai dai malamai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya fahimtar da su, su ne za su iya gano wata aya wadda za ta fassara wannan aya ko kuma wani hadisi na daban. Yanzu misali kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa can cikin suratul Ma'ida, da yake cewa wa man yakfur bil imani faqad habita amalu wa huwa fil akhirati min al khasirin, duk wanda ya kafirta bayan imani aikin sa ya zube, a lahira yana daga cikin tababbi waɗanda makomar su ita ce wuta. To kaga yanzu ita wannan aya, sai ka dauko aya da take cikin suratul Baqara, sannan zaka iya fita da menene ayar take nihi wanda ya kafirta bayan imani kuma ya mutu akan haka. Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ya ce wa man yartadidi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun, sai ya ce fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. To haka akwai ayoyi waɗanda suke mutashabihat, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya kasa al-Qur'ani kashi biyu, yace huwal ladhi anzala alayka al-kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhru mutashabihat fa amma alladhina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga al-fitna wa ibtiga ta'wili wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah wal rasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. To shine malam yace fihi muhkamun, a cikin al-Qur'anin nan akwai muhkam ayoyi waɗanda bayanin su a fili yake, wanda kowa yana iya ganewa wa mutashabi. Akwai kuma waɗanda suke masu rikitarwa, wanda sai masana su ne za su yi kokari su bayyanar da cewa ga abinda Ubangiji ta'ala yake nufi da wannan aya. Sai yace wa nasikhun, akwai kuma wato hukunci wanda yake mai shafe wani, an gane ko aya mai shafe wata, wa mansukun, kuma akwai wadda aka shafe. Kamar yadda al-Qur'ani zaka samu wata ayar an shafe tilawar, an shafe hukuncin gaba daya, wata kwa an shafe tilawar amma hukuncin kuma yana nan, wata kuma an shafe hukuncin kuma tilawar ayar tana nan, an gane ko? Kenan kusan kashi uku. Akwai wanda kwata-kwata an shafe tilawar ayar kuma an shafe hukunci gaba daya, akwai wanda kuma an shafe tilawar amma hukuncin yana nan, kamar jajjefe mazinaci, an shafe tilawar ayar amma hukuncin yana nan. Akwai wanda kuma kwata-kwata wato an shafe hukuncin amma kuma tilawar ayar tana nan, an shafe hukuncin amma kuma tilawar ayar tana nan, wanda wannan sai ka koma cikin littafi wanda ke bayani game da abin da ya shafi ulumul Qur'an. To shine malam yace wa nasikhun, akwai aya wadda take mai shafe wata, wa mansukun, akwai wadda aka shafe, wa khasun, akwai hukunci wanda yake kebantacce, in ma yake banta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yadda Allah ya halatta masa ya auri mace ba tare da sadaki ba in ta bashi kanta, wa mar'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin nabiy in arada an nabiy an yastankihaha khalisatan laka min dunil mu'minin. Akwai kuma hukuncin da yake banta ne da wani hali banda wani hali, shine ake kira khas. Sannan akwai am, kuma akwai hukunci wanda yake gamamme, malam yace wa amrun, kuma akwai umarni cewa ku yi kaza, wani hanyun akwai hani cewa ku daina kaza, wannan kenan abubuwan da alqur'ani ya kunsa wanda ba bakin su kenan ba. Misali ne malam ya zo mana da shi, sai yace la ya'tihil ba'idu min bayni yadayhi, wato ƙarya ba ta zo ma alqur'ani min bayni yadayhi gaba gare shi, ta gaba gare shi, wala min khalfihi ko bayan shi. Ma'ana babu wani shaydani na mutum ko na dan adam wanda ya isa wato ya shigar da wani abu a cikin alqur'ani, ko ya shafe wani abu, ko ya canza wani abu. Daidai ba ma ba kalima ba, ba aya ba, ba kalima ba, ba ma dugo ba, ko wasali baka isa baka canza na alqur'ani. Domin Ubangiji ta'ala shi ya dauki nauyin kiyaye alqur'anin sa, inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun. Ka dauka in kana karanta alqur'ani ka dan canza wasali, yara kankana za su tado ka su canza maka. Yanzu mai makon ka ce alhamdulillahi rabbil alamin, kaga ai haka yake alhamdulillahi rabbil alamin, to ka ce alhamda, kaji yara in basu tada ka dariya za su ma sai sun gyara maka. To baka isa baka shigar da wani abu a cikin alqur'ani, shaydani na mutum ko dan adam bai isa ba ya ƙara wani abu, ko ya rage, ko ya canza wani abu. Shine Ubangiji ta'ala yace la ya'tihil ba'ilu, wato ƙarya barna ba ta zo ma alqur'ani ta gaba gare shi, wala min khalfihi ko bayan shi, wani ya dada wani abu, ko ya rage, ko ya canza. Sai yace tanzilun, shi alqur'ani saukakke ne, min hakimin, daga Ubangiji wanda yake mai matukar hikima, wanda baya aza komai sai a mahallin da yayi daidai da shi, ya dace da shi. Hamid, wanda yake abin yabo. Allah ta'ala, Ubangiji ta'ala ya faɗa, sai yace kullai, an gane ko wannan aya kenan tana tabbatar da cewa alqur'ani gaba ɗayan shi ne daga gun Allah subhanahu wata'ala yake, kuma alqur'ani wato cike yake da hikima, domin Ubangijin da ya saukar da shi ya siffanta da wannan sifa ta hikima, domin yana daga cikin sunayensa shine Al-Hakim. Sai yace wa qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya faɗa, kullu ijtama'ati lil-insi wal-jinni, ce da su inda wato dan adam da aljan gaba ɗayan su tun farkon duniya har zuwa kiyama, mutane da aljannu su haɗu su yi haɗin gwiwa, kowa ya kawo dubarar shi da fasahar shi. Ala an ya'tu bi misli hadzal qur'an, akan su zo da kwatancin wannan alqur'ani daidai da aya ɗaya. Ubangiji ta'ala ya ce la ya'tuna bi mislihi, har duniya ta nade ba za su iya zawwa ba da kwatankwacin alqur'ani, walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira, ko da junan su ya zamanto mai taimako ne ga juna. Duk wani mai ilimi, duk wani mai fasaha tun farkon duniya har zuwa ƙarshen ta, mutane da aljannu su yi haɗin gwiwa su taimaka ma juna akan zawwa da daidai da aya ɗaya ta kwatankwacin aya ta alqur'ani, Ubangiji ta'ala ya ce ba za su iya ba, ko da junan su ya zamanto masu taimaka ma juna. Me wannan aya take nunawa? Alqur'anin nan zancen Allah ne. Inda a ce alqur'ani zancen wani ne ba Allah ba, to ba ma kwatancinsa ba, wanda ya fi shi ma zai zo da shi. Yanzu kana iya zawa ka tsara zance, wani in ya zo sai ya zo da zancen da ya fi naka, ya ninka naka sau goma. To amma zancen Allah ya gagari mutum da aljan, ko da za su yi haɗin gwiwa akan zawwa da kwatankwacin alqur'ani sun yi kaɗan, kenan wannan yana tabbatar da alqur'ani zancen Allah ne, ba halitta ba ne daga cikin halittunsa. Shi ya sa malam ya zo da wannan aya, sai ya ce wa haza wa huwa hazal kitabul arabi, wannan shi ne fa wannan littafi wanda larabci ne, tsantsa, allazi qala fihi allazina kafaru, shi ne wanda waɗanda suka kafirce ma Ubangiji sun faɗa game da shi, suka ce lan nu'mina bi hazal qur'ani, mu fa ba za mu yi imani ba da wannan alqur'ani, haka suka faɗa waɗanda suka kafirce ma Ubangiji, suka ce lan nu'mina bi hazal qur'ani, mu ba za mu yi imani da wannan alqur'ani. Kaga kenan sun tabbata wannan abin da ake karantawa harfa ne waɗanda suke na larabci, zance ne na larabci kuma zance ne na Allah. Allah subhanahu wataala shine yayi zance da wannan alqur'ani da harfa kuma da sauti. Sautin yaji yadda Jibrilu alaihi salam, Jibrilu ya iso da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, wasu daga cikin su waɗanda suka kafirce ma Ubangiji subhanahu wataala suka ce in hadha illa qaulul bashar, wai wannan alqur'ani bai zamanto ba face fada ce ta dan adam. In hadha illa qaulul bashar, wannan bai zamanto ba face fada ce ta dan adam. Kaga anan sun siffanta shi da fada ta dan adam. Me yasa? Saboda kasancewar wannan yana tabbatar da cewa kenan alqur'ani da harfan shi, an gane ko, da kalmomin shi, da sautin da ake, wannan dukkan shi kenan zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda zancen dan adam ai zance ne wanda yake da harafi da sauti, shi yasa anan shi wanda ya kafirce ma alqur'ani daga cikin kafiran da suka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wannan Al-Walid ibn al-Mughira, kamar yadda aka rawaito shine yace in haga illa qaulul bashar, wannan abinda Muhammad yake karanta muku bai zamanto ba face fada ce ta dan adam. Kaga ko fada ta dan adam me aka santa kenan? Kalmomi ne da harfa kuma da sauti. Kenan wannan yana tabbatar da alqur'ani harfansa da kalmomin shi da sautin duka daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Faqala Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ta'ala sai ya fada, sai ya ce sa uslihi satar, shi wannan wanda yace alqur'anin nan fada ce ta dan adam, Allah yace da sannu zan shigar da shi wata wuta wadda take mai matukar kuna. Wa qala ba'dhum, wani daga cikin kafirai yace huwa shi'irun, yace alqur'anin nan waka ce. Ubangiji ta'ala ya maida masa martani yace wa ma allamnahu shi'ra, manzan nan ba mu koyar da shi waka, wa ma yambagi lahu, kuma bai ma dace ba a ce yayi waka, domin ba dabi'ar shi bace, kuma kwata-kwata ba bayan santa. In huwa illa zikrun, shi alqur'anin nan bai zamanto ba face ambato ne daga hun Allah subhanahu wataala, wa qur'anin kuma abin karatu ne mubinun, wanda yake mai bayyanar da gaskiya. Kaga anan sun siffanta alqur'ani da waka. Waka ko da me aka santa? Kalmomi ne da harfa kuma da sauti wanda yake fita, an gane ko? Kalmomi ne da harfa da sauti. To shi ma wannan alqur'ani kalmomi ne da harfa da sauti, kuma gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kamar yadda waka an san me ita, to haka shi ma wanda yayi zance da wannan alqur'ani an san nawa ne ne, ga wa za a jingina shi ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda waka kalmominta da harfanta da sautin ana fada a ce mawaki wane ne yayi ta, wannan in ya zo ya karanta ce ake wakar shi ce, ce ake a ya karanta wakar wane. To haka alqur'ani in ka karanta zancen Allah ne ka karanta, kai sautin sautin naka ne, amma alqur'ani da sautin shi da harfan shi da kalmomin shi gaba ɗaya daga Allah subhanahu wataala yake. Shi yaji yadda Jibrilu, Jibrilu yaji yadda Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam. To shine ma da yazo da wannan aya wa ma allamnahu shi'ra wa ma yambagila in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, shine malan sai yace falamma nafa anhu, yayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kore ma alqur'aninsa annahu shi'irun, na fadar cewa waka ne, wa asbatahu qur'anin, ya tabbatar da cewa abun karatu ne na musamman shi ya saukar da shi. Malam ya ce lam yabqa shubhatun, babu wani rikici da zai rage lizi lubbin ga duk wani mai hankali fi anna alqur'ana, game da cewa shi wannan alqur'ani huwa hazal kitabul arabi, shine wannan littafi na larabci wanda yake hannunmu. Allazi huwa kalimatun, wanda kalmomi ne, wa hurufun da harfa, wa ayatun da ayoyi, an gane ko? Li anna ma laysa kadhalika, domin duk abinda ba kalmomi bane, ba harfa bane, ba ayoyi bane, la yaqulu ahadun innahu shi'r, ai ba zai ce waka bace, domin waka an santa tana da awo, duk waka an san kalmomi ne da harfa kuma tana da mizani tana da au kenan da Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra manzamu ba mu koyar da shi waka ba ba mu sanar da shi waka wa ma yambagi lahu bai ma dace ba a ce yayi waka sai ya ce in huwa illa zikr abin nan da yazo muku da shi bai zamanto ba face ambato ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala wa qur'anun kuma abin karatu ne mubin wanda yake mai bayyanar da gaskiya kenan Allah ya kore cewa alqur'ani ba waka bane kuma ya tabbatar da cewa abin karatu ne na musamman kenan duk wani mai hankali babu wani rikici da zai rage gare shi zai tabbatar da cewa wannan alqur'ani shine wannan littafi na larabci wanda yake hannunmu wanda shi kuma wannan littafi kalmomi ne da harfa da ayoyi an gane ko domin duk abin da ba kalmomi ba ba harfa ba ba yadda za a yi wani ya zo ya ce wato waka ne kaga shi kuma me yace cha yi waka ne cha suka yi alqur'anin nan waka ne Allah ya kore yace ba waka bace saboda su sun san waka da me ake hada ta harfa da kalmomi to Allah yace ba waka bace bai yace qur'ani ne wanda yake ma'abucin bayani kenan shine dai wannan littafi na larabci zance ne na Allah harfan shi da kalmomin shi sautin ma daga Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan duka raddi ne malam yake yi ga waɗanda suke dawa'if irin su asha'ira da sauransu cewa kawai shi alqur'ani alkalamun nafsi ne wai kasancewar harfan da wannan wai daga jibrilu ne alaihi salam suke cewa ba Allah subhanahu wa ta'ala bane yayi zance da shi wasu suna gani din su siffanta Allah da sifa ta zance wai sun kamanta shi da halittun shi shi yasa wasu daga ciki suke cewa alqur'ani halitta ne wai saboda akwai harfa akwai kalmomi akwai wannan shi kuma harfa da kalmomi ba yadda za a yi zance ya kasance zance sai ya kunshi waɗannan abubuwa kalmomi da harfa kuma da sauti to Allah ya ce alqur'ani zancen shi ne shi ko ka'ida Allah yana mana bayani ne da abin da zamu fahimta kenan kamar yadda muke fahimta in aka ce waka waka tana da kalmomi tana da harfa kuma akwai sauti da yake fita kuma in aka ce waka akan danganta ta ga me ita a ce ta wane ce duk wanda yazo yayi karanta ta sa za a yi ya karanta wakar wani to haka shi wannan alqur'ani Allah ya faɗa cewa shine ya saukar da wannan alqur'ani zancen sa ne to tunda ya ce zancen shi ne zance ku da harfa yake akwai harfa akwai kalmomi akwai sauti to gaba ɗaya shi wannan alqur'ani da harfan da kalmomin da sautin gaba ɗaya daga Allah subhanahu wa ta'ala yake kenan abinda aka rubuta takaddar da taddawar wannan sune halitta shi mai karanta alqur'ani sautin shi halitta ce amma abinda yake karantawa zance ne na Allah shi wanda yake sauraro yana sauraron zancen Allah ne amma jin shi kuma wannan halitta ce daga cikin halittu kenan cikon bayani game da wannan mas'ala insha Allah zai zo a darasi na gaba sai zamu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك